Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Duk da cewa an nuna fushi karara yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da shugabannin ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G7 a taronsu na shekara-shekara a Canada, an kuma nuna dattaku da furta kyawawan kalamai cikin harshe na diplomasiya a cewar majiyoyin da suka halarci taron. Shugaba Trump ya tsaya tsayin daka kan cewa lallai ana ƙwarar Amurka a hulɗar kasuwancinta da ƙasashen nahiyar Turai. Wata majiya da ta nemi da kada a bayyana sunan ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin sun gabatar da hujjojinsu yayin da shi ma Trump ya bayyana nasa, kuma kamar yadda aka yi tsammani shugaba Trump bai miƙa wuya ba. Ba wai kuma hakan na nufin bai fahimce su ba ne, a'a, sai dandan wasu dalilai na cikin gida a cewar majiyar. A wata ganawa da suka yi a baya tare da Trump, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yana da ƙwarin gwiwa akwai hanyar da za a sasanta wannan takaddama. Lauya na musamman da ke bincike shinshigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016 a jiya Juma'a ya ƙara zafafa matsin lambar da yake nunawa a kan tsohon shugaban gangamin yaƙin neman zaben shugaba Trump, wato Paul Manafort. Robert Mueller ya fara fitar da wasu sabbin tuhume-tuhume a kan Manafort da wani na hannun damansa mai alaƙa da jami'an leƙen asirin Rasha da ake kira Konstantin Klimenik, inda yake zargin cewa sun yi yunkurin sauya tunanin wasu shaidu a wannan bincike. Sabbin tuhume-tuhumen sun haɗa da ƙoƙarin haɗa kai domin a haifar da cikas ga shari'ar. Ana kuma zargin Paul Manafort da Klimenik mai shekaru 48 da laifin sauya tunanin wasu shaidu biyu da ba a bayyana sunayensu ba, da nufin a jinkirta ko kuma a kaucewa lokacin da za su ba da bahasinsu. A cewar bayanan da suke tuhumar Manafort, sun gana da shaidun ne a tsakanin watannin Fabrairu da Afrilu. Shi dai Manafort ya musanta wannan sabon zargi da ake masa. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare shirye-shiryen da yake yi game da taron kolin da zai yi da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya faɗa mani ma labarai cewa ya kwashe ɗaukacin rayuwarsa yana shiryawa wannan taron. Gabani ya kama hanyarsa ta zuwa taron ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da ke wakana a Quebec. Trump ya ce zai tafi da akwatunan takardu 15 waɗanda zai nazarin su gabanin taron da za su yi da Kim a Singapore a ranar 12 ga wannan watan. Gwamnatin ta Trump dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya a yankin tekun Koriya, buƙatar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Koriya ta Arewa ta amince da ita.
Has indicated to me personally that he is prepared to denuclearize.
Yace ya faɗa min ido da ido cewa a shirye yake yayi watsi da makamansa na nukiliya. Ya kuma faɗa min cewa irin wannan salantin kara al'amura ba zai yi aiki a wannan zamanin ba. Ita dai ƙasar ta Koriya ta Arewa tana sa ran za a dage mata takunkumin da aka kaba mata da kare tattalin arziki idan har ta yi watsi da makaman na nukiliya. Wani sojin Amurka ya rasa ransa kana wasu hudu sun jikkata bayan da mayakan Al-Shabab suka kai farmaki a wani matsugunin tsaro da ake kan ginawa a kudu maso yammacin Somalia. Harin wanda aka kai ranar Juma'a ya faru ne a arewa da birnin Kiamu mai nisan kilomita 50 a daidai lokacin da dakarun Amurka ke taimakon takwarorin aikinsu na Somalia da Kenya wajen gina matsugunin tsaron a wani mataki na kakkaɓe yankin daga ƙungiyar Al-Shabab a cewar jami'an Amurka. Waɗanda suka shaida harin sun ce lamarin ya faru ne a kusa da garin Sanguni a daidai lokacin da dakarun Amurka da na Somalia suke tona wani rami da gina sauran matakan tsaro. Sun ƙara da cewa da farko maharan sun tada bumabumai kafin daga baya su buɗe wuta akan dakarun na Amurka da na Somalia. Amurka ta ce an jikkata wani sojin Somalia guda, amma shaidu sun ce an kashe hadda dakarun na Somalia. Tun dai kungiyar ta Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan hari ta kafar yaɗa labaranta ta Shahada News Agency. Fitaccen masanin girke-girke wanda ya shahara wajen yin tsokaci kan ɗanɗanon abinci a duniya, Anthony Bourdain, ya rasu yana mai shekaru 61. Abokin Bourdain, Eric Rippert, ne ya tsinci gawarsa a ɗakin otel ɗinsa da safiyar jiya Juma'a a Faransa, inda suka je aiki kan wani shiri da za a watsa a kafar talabijin ta CNN, a shirin da ake wa lakabi da Parts Unknown a Turance. A cewar gidan talabijin ɗin na CNN, Bourdain ya kashe kansa ne. A haifi shi ne a New York, ya kuma yi ƙuruciyarsa a Leona, wata unguwa da ke wajen birnin New Jersey. Ya kammala karatunsa na jami'a a makarantar koyon girke-girke ta Amurka a shekarar 1978. Daga nan ne kuma ya samu damar yin aikace-aikace a gidajen sayar da abinci a New York.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Sargen mu da uban gala da ma
zagi ba ya gaba ba.
Barkamu da haduwa a wannan safiya. Malama Daula, dan azumin ya kusa gangara ne, kin wartsake tun da gama wuce.
Ana goma na dokin sallah.
To dokin sallah
ke. Barkamu da wannan lokacin.
To Allah ya sa mu ga sallah lafiya, Allah kuma rufa kowa asiri, ya sa a yi sallah lafiya cikin kwanciyar hankali. Allah ya hore kowa abin aljihu.
To amin.
Wanda za a samu a hidimar sallah.
Dinkin
sallah da sauransu.
Sannan ana karin magana, ana cewa sallah ta wuce
ta ba. Wannan mutumin.
Saboda
kin san matsalar shi ne wani yana da shi, amma rashin kirki sai ya hana yalwata wa gida. Wani kuma magana gaskiya ba shi da shi. To idan uwar gida ta gane ba shi da shi, ta daga kafa, ta ba shi hakuri. Maimakon ta tada mai hankali, sai ta kwanta mishi da hankalin, kai ya damu sallah, ce wata za ta zo. Bayan wannan in gare da lafiya wata za ta zo. Idan kuma ta gane yana da shi babu, shi ma ba ta da ta yaki, to shi ma ba ta da mai hankali za ta ba. Zaunar da shi za ta ta ba shi shawara, shawara a faranta wa iyali.
Ya amana da ruwan sanyi.
Yawa, mu ma a wannan shirin muna ba ku shawara, duk wanda yake da halin kyautata ma iyali to ya kyautata. Idan ka kyautata ma iyalinka, to Allah zai kyautata maka.
Ya kuma uwar gida in ba halin sai ku yi hakuri ku maimaita kayan da kuke da shi.
A wanke a goge.
A wanke a goge sai a sa.
Sosai.
Saboda an takura kai ba dole a sa sabon kaya.
Kwarai kuma babban kwanciyar hankali ma dole shine lafiya da rai. Da kaga sallah. Wani an fara azumin da shi bai ga sallah ba. Wani ba a fara ma azumin da shi ba.
Bai gani
ba.
Wani an fara yana da lafiya,
yana gadan asibiti. Ba zai za a yi sallah yana asibiti ne.
To Allah ya nuna mana sallan nan a cikin ƙoshin lafiya.
Amin. Sannan idan aka yi haƙuri, na gaya miki sallar ta zuciya, amma idan Allah ya kaddara cewa kaga wannan sallar, Allah bai kaddara zaka ga tabbata ba, ka tada mai gida hankali ko ya tada muku hankali, sai wata sallar ta zo ba shi mukun a tuna shi addu'a dinga oh wannan sallar haka yayi mana kyamana kayan sallah, to ya kamata a tuna ka ne sai a yi addu'a, ba cewa ake kowa ya mutu ba, amma dukkan mai rai mu mace ne wata rana, saboda haka sai mu ce Allah ubangiji ya sa mu dace da karfa mu kowa asiri.
To
kafin mu shiga cikin gaishen Hajji Adaula Bari, akwai taya murna da nake son mu dan mika, akwai bawan Allah da wannan makon da ya shude din nan aka bawa sarauta, wanda kuma dama mai sarauta ne, to muke son mu taya shi murna, an ba shi sabon ko mu ce sabon mukamin sarauta na sabon, a turanci aka ce new district head of Makera constituency, wato sabon hakimin gaba ɗaya gudduma kenan, kin san aka ce district abinnan head, yawa, wanda kuma yankin Makera a jihar Kaduna nan, kin san yankin Makera nan a Kaduna ya shafi irin su Kakuri a Kaduna North kenan, ko arewacin Kaduna ta arewa, sannan kuma shine a sarautarsa ta gida kuma Bardan Kudin Zazzau, wanda ba Allah da Sarki Zazzau ya ba wannan mukami shine Malam Shehu Tijjani, to sai mu ce Alhaji Shehu Tijjani muna taya kamar na kuma Allah ubangiji ya taya riko yasa kuma yawancin rai aka yi ma kuma alisal masu amfana, sannan a matsayinku na masu sarauta ina kira ku, ce muna kira gare ku da a ci gaba da tausayawa talakawa, a ci gaba da
kyautata
musu, idan an ga inda za a ci zarafin talaka ko za a shiga haƙƙinsa ko za a zalunce shi, muna fata ku daga muryarku ta matsayin shugabanni ku taimaka, ku yi magana, ku tsawatar, ko ku ba da shawara inda za ku ba da shawara, domin a tabbatar cewa talaka suna cikin kwanciyar hankali da su kuke wakilta ko suke biyayya gare ku, ko kuma
su kuma talakawan su ma muna dakarwa su biyayya,
dan
shi mulki Allah ne yake ba da mulki, to duk wanda Allah ya ba mulki sai ku mara mashi baya, ku yi mashi addu'a,
haka yake, to Allah ya zaba mana mafi alheri a koyaushe,
to amin.
To Daula, bari mu barki ki fara karanta mana sakonnin shafin Facebook, sannan sai in shiga email dinmu da aka aika sakonnin gaisuwar a bari ya huce.
To masha Allah. To sakon gaisuwar mu na a bari ya huce zuwa ga Sunusu Suleiman tare da Shaibu Ladan da kuma Murtala Umar Kadabali. To Allah sana faɗa wannan sunan daidai. Gaisuwar alherin a bari ya huce zuwa ga Kasim dan Malam Bawada. Bawada kenan ina jin. Sai kuma Bulama Abacha. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Siraj Sani tare da AD Idris. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Abubakar na Abba tare da Mustapha Garkuwan Sani tare da Mudan Sir Isa. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Abubakar Yusuf tare da Dauda Musa dan Dimi. Gaisuwar fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Aliyu Zakiri na Zakira tare da Muhammad Ibrahim da Alhaji Hamisu. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Saifullah Haruna tare da Awwal Abdulsalam da kuma Bilkisu Saleh da Habiba Habibti. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Usman Adam tare da Ali Abdulhamid Kwankwasu. Sai shafin ƙarshe da ke hannuna, fatan alherin mu zuwa ga Abdullahi Garba. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Mubarak Hafiz Madatai tare da Baba Gana Alhaji Isa da Masak da kuma Hamza Yunusa. Gaisuwar ƙarshen mu da ke hannuna zuwa ga Idris Baba Aliyu tare da Musa Dambam. Ina fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya.
To sannu da ƙoƙari Malama Daula. Yanzu ni ma bari in shiga shafin mu na yanar gizo, wato inda aka aika mana ta email kenan, sakonnin email na VOA Hausa din da ake aika mana. To sakon farko zan mika shine da ya fito daga email din na gaisuwar fatan alheri zuwa ga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma gaisuwar fatan alheri daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da kuma Dr. Sa'idu Sani Badigo da Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Dr. Alhaji Bello mai maganin gargajiya ku ka bakwai da kuma Hajiya Hawwa da Gauma mai tuwo tashar mota Bajoga da Hajiya Asaben Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Gaisuwar fatan alheri abarin ya huce daga Hafizu Balaraba ne yace salam gaisuwar fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku na sashen Hausa na muryar Amurka tare da isar da gaisuwa ta musamman ga Malam Abdullahi Abubakar Yabo Zawiya a Gusau da kuma Hamza Ruwa na Ahmadu Rogo da mai martaba uban kasar Tudun Wada Gusau sai Alhaji Nuruddin Muhammad dan Baba da fatan suna cikin koshin lafiya inji Hafizu yace kuma Hafizu shine shugaban kungiyar muryar Talakareshin jihar Zamfara dake Gusau to tunda muna Gusau ne daula barin gaida gaisuwar nima ta musamman zuwa ga wato Alhaji Kabiru Oro wa shi ma dan mutanen Gusau kaya dan ko nce Gusau da kauran namu da duka shi dan kauran namu da ne amma Gusau din ma ba baya ba sai mu ce da fatan yana cikin koshin lafiya shi ma da dukkanin wanda Hafizu Balar bi ni kawo gaisuwa sai Sani Shaga kofar kaura Katsina yace salam BOA Hausa ina yi muku barka da wannan lokaci Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya
to amin amin wannan babban addu'a ce
sai kuwa daga yace shugaban kungiyar muryar Talakareshin jihar Katsina Comrade Sani Shaga to sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri a bari ya huce na warka ta biyu ko ta uku ce da take hannuna daga Sani Alwa yace ina yi wa fili a bari ya huce da daukacin ma'aikatan VOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukan ku
amin
mun gode sosai yawa to kin san Sani Alwa din shine wanda aka fi sani da mai langelange yalwaya wuri
mai langelange
yawa to shine yawa to sai daga karshe zan mika gaisuwar Salifu Zakariya ina ga daga jamhuriyar Niger ne yace dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini wato Ahmad Kabara da Daula Salim
to mun gode
yawo mun gode yace sako za a mika masa na gaisuwar fatan alheri zuwa ga dukkanin mutane a daukacin Niger baki da mu sai mu ce Salifu Zakariya mun gode sosai da sakon gaisuwarka kuma muna maka fatan alheri sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sade Saidu Daura yace fatan alheri a gare ku yace hakika muna godiya da kulawar da muke samu daga gare ku ganin yadda ake sada zumunci ta gaishe-gaishen juna da sauran jama'a yace dan haka muke muku godiya a koda yaushe akan Allah ya kara daukaka sannan kuma Allah ya tsare ku daga sharrin masu sharri Allah ya bar zumunci da yaddar Allah zan turo muku labarin wani bago wuri da yazo da wuraci rani
to muna jiran labarin ka
sai hankali to duban ji kasan dai na ce na karshe to amma kuma ko kwa karasa kwaya biyin nan
eh to an dai kwaya biyin ne ai gwaran mu samu
to bara a gama da shi da su sai yawa to sako daga Isuhun Dila Faki yace al'ummar garin Faki jihar Kaduna baki daya ke gaisarwa da kuma al'ummar Hausawa mazauna garejin Olode a jihar Osun baki daya na mika masa gaisuwa inji Isuhun Dila Faki ta karshe din kurungus ce wannan gaiyawa gaisuwa ta zuwa ga filin nan na abari ya huce yace sako daga mai nasar nasarawa funtuwa
to muna an samu ma muna mika sakon gaisuwar mu zuwa gare ka mai nasara
yawa haka yake to bayan mai nasara sai in ce muna godiya filin abari ya huce zai mika sakon fatan azumi na fatan alheri zuwa ga wasu iyaye wato kamar su Alhaji Manar Jafaru Yariman Zazzau da shi kanshi mai martaba sarkin Zazzau din wanda zai mu ci Allah ya kara lafiya sannan kuma Alhaji Bamanga Tafida da kuma wani ba Allah shi ma Muhammad dan Malam wanda aka fi sani da Bumako sai mu ce muna fatan azumi lafiya Allah ya sa mu ga sallah lafiya mu ga karshen azumin lafiya to daula bari mu dan shakata kafin kin ce kina da labari ko
ina da labari jama'a ku biyo mu shakata
akwai wanda ya ko shi ma Dila Fakin yayi akwai wani da ina ga ya aiko ina ga shine wanda yace zai aiko mana din zamu gani ai
to din zamu saurara idan mun dawo daga shakatawa
to shikenan
a'a ban kasa usmanu na shankali na garbaje kambalan sambu
halale zargin zargin
ji kan mi jaddadi a wajen matashi
halale zargin zargin
shehu ji kan mi jaddadi a wajen matashi
halale zargin zargin
baba kai daga laje ka ki galaje na garbaje kambalan sambu
halale zargin zargin
malan uban gali baban ye kada
halale zargin zargin
bamlan giwa mai ban tsoro na garbaje kambalan sambu
halale zargin zargin
limi adan gali baban ye kada
halale zargin zargin
malan uban gali baban ye kada
halale zargin zargin
mani na garbaje kammalan sambu
halale zargin zargin
shehun gusun da sakkwata ye kan sambu
halale zargin zargin
manin gaba da limin kiwa zazzab
halale zargin zargin
kai daga laje ka ki galaje na garbaje kammalan sambu
halale zargin zargin
malan uban gari usman na zazzab
halale zargin
Bauna sanu wa sake Usman Nazaria
Halale zargin zargin
Sanki ba kadi muwa domin mai halbi
Halale zargin zargin
Sanki ba kadi muwa domin mai halbi
Halale zargin zargin
Shehun gusun da sakkwata ji kan sambu
Halale zargin zargin
Manin gaba da limin kiwa zazzo
Halale zargin zargin
Jama'a barkanmu da dawowa
Barkanmu dai Daula.
Usman in fara ne ko kai zaka fara?
A fara wallahi fara.
To jama'a biyo ma sha wannan labarin.
Muna jinki.
Wannan labarin dan Fulani ne da babarbare.
Eh su biyu.
Su biyu.
Eh wani ne ya aika?
Eh wani ne ya aika mana.
Ke fada mana sunan saboda ya ji dadi ya san ya an karanta.
Eh Ibrahim daga Billiri.
Yawwa.
A jahar Gombe.
Yawwa. To muna jinki.
Babarbare ne da Bafulata ne. To abokanan juna ne. Sai ka shirya da daddare za su dan tafi farauta wani gida da daddare
irin farauta o zuwa zance
a ko zuwa zance ba na so an fada sunan ne karakara
o za su je
shi yanda yace ya fadi
eh za su je halin bera
yawa ashe ka gane za ta tafi halin bera
to ba to za a tafi
kai babarbare da man kai ne dai sai ka ce to idan an je suna da magi a gidan idan muka dan yi buruntu aka dan ji kara sai ka ce miya
to fa
dauka mage ci
eh magen gidan kuma
haka suka shirya za su sai aka shirya aka tafi farauta suna zuwa ana fara sai can
aka samu an shiga gida kenan
sai buge wani kwano
a cikin gida
sai kwano ya kara sai mai gida ya farka sai ya ce waye ne sai babare ya ce miya sai mai gida ya ce to ashe ma mage ci ya juya ya ci gaba da
bacci to an sha
sai can Bafulata ne ya dan lallabo shi ma sai ya kara buge wannan kwani
wanda babarbare ya buge
kai dan fillo ana cewa waye nan sai ya ce ni ma magen ne
la ilaha illallah me mafashi ma ce mi
ko ya ce mi dan fillo sai ya ce ai shi ma magen ne to dan fa aka kama su jama'a ku yi hakuri da dan wani ya aika mu ya ce mun ni kulli ina ba yan Fulani tsiyani ba fa Bafulata nan ce
to ai din nan labarin mutane da suka aika ai suke da magana
to wani na gani ya aika ya ce wai Daula ta cika ba Fulani tsiya ba haka bane ba duk labari ku aika mana
to ni nan labari uku gara kin ga akwai na Bagoburi da aka bashi tsarabar Jallabiya akwai na wani labarin wani Bafulata ne ya kai shaninsa kasuwa
tofa
sannan akwai labarin wani babarbare shi ma tofa
to ai ina jin goma mu ji na Bagoburi saboda ba mu saba jin na Bagoburi ba
to
amma dan tabo su
amma na babarbaren nan tunda kin ba da na Bafulata ne anya ba za a bada ko abin na babarbare sai ma ko mi zuwa
abin na babarbare
wani limamin Kanuri ne labarin wani limamin Kanuri mu bashi sai ma ko mi zuwa su bi mu su ji labarin limamin Kanuri amma ko mi zuwa na limamin Kanuri Adamu Muhammad ne ya aika da labarin wannan na Isun Dila Faki ne shi kuma na Bafulata ne da kai shanun kasuwa kuma kin san ya ce zai aika mana wani Bagoburi ne ko ka ni bai wai baka tsini
ya ce zai aika mana
wani labarin to yanzu shi wannan na bagobari ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina yace wani bagobari ne yaje yawa wani Alhaji Barka da dawa daga aikin haji bayan sun gaisa Alhaji ya bashi kyautar sabuwar jallabiya kal bagobari ya sa jallabiya ya fito tun daga gidan ya saka saboda kin san doki ai shikenan ya fito ya ci gaba da tafiyar sa zuwa gida shi da abokin sa a can suna cikin tafiya sun ratsa bayan gari sai ya ji bayan gida ya kama shi ba haya ya zo sai ya ce to bari ya kebe yayi ba haya shi saboda haka aboki sai ya ce to ka je dan gindin bayan bishiyar can ka dan yi a bayan bishiyar can haka ai je tsuguna abun shi kawai ya ci gaba da bayan gida abun sa yana gama bayan gida can sai leka bi ga bayan gida ba saba eh tashi ya fasa ihu ya ce kairin karara kwararo ihu aboki wannan jallabiya wallahi ta wali ya ce tun da ina ta ba haya ban ga ba hayan ba baya bai zakkowa ƙasa sai sai ji bai san cewa ba haya yana cikin jallabiya ba
to fa
sai da ya gama shi a jola baya gani bai zakkowa ƙasa yana miƙewa sai bayan gida kawai tukup tukup ya ce tutu sai tutu kawai ya sauko ƙasa
to fa
sai ya shaba shaba a kaban shi
shine shine
to an bata jallabiya kuma a shirye ba ta waliyan ba shi to shi da labarin da ya aiko mana shi wannan to amma fa na babbar nan Allah ni limamin Kano ne nan na cizo na
amma muna da dan isasshen lokaci da za a iya yi ko
ai muna da ai saboda kuma mu dan shakata
to kuma da haka
to ku bi mu da limamin Kanuri da bafulata ni da ya kai sani a kasuwa tare za a yi su to sai in ce kan dole ai saboda lokaci dole mu tattara ina mu ina mu sai mako na gaba kuma mu sake dawowa Allah mai kowa mai komai ya kai mu
to a madadin ne Daula Salim
haka yake da kuma ni Usman Ahmad Kabara
muke cewa ku biyo mu wani mako idan Allah ya kai mu domin jin labaran bandariya da gaishe gaishe a cikin wannan shiri mai kayatarwa
na sada zumunci
cikin shirin a bari ya huce
wai na kada rabon wani kake bari rabon wani ya shiga maza kije ai shirin shan ruwa an jima amma da yamma
ai muna akwai sauran lokaci sosai
kara mun yawan lokaci muna cikin dare suna sassafe
shine fa to jama'a sha ruwa lafiya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
Al-Hajj Shu'aib Al-Hajj Shu'aib Al-Hajj Shu'aib